Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau Laraba 4 ga watan Maris shekara ta 2020. Amma kamun mutsunduma cikin shirin, Murtala, ko zaka fara mana da kanin labarai?
To Yusuf, a fitukar neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrats na kara takaita daga 'yan takara fiye da 20 ya zuwa 2 bayan zabukan jiya Talata. Jihar Texas da ke kudancin Amurka tana shirin kota kwana akan yiwuwar barkewar cutar coronavirus. Hukumomin ceto sun kwashe tsawon jiya ranar Talata suna bin baragozangi na gine a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka bayan wata girgizar kasa da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24.
To kanin labaran kenan, muna tafe da cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga cikin rahotanninmu, za ku ji cewar wata babbar kotu a Najeriya ta umarci shugaban jam'iyyar APC ta kasa Adams Oshomole da ya daina ikirarin cewa shi ne shugaban jam'iyyar.
Domin kasancewa za ka yi sata ka tafi lafiya domin harkar shari'a bata bada dama a hukunta yadda ya kamata a hukunta masu sassace ba.
Za kuma ku ji matakan da gwamnoni 6 na arewa ta tsakiya a Najeriya suke shirin ɗauka don magance matsalar tsaro a jihohin.
Mu gwamnonin mun haɗa kanmu a kan wannan magana na tsaro me da me muka ya kamata ku yi. Yanzu mun ɗauki shawarar community police.
To bayan labaran duniya da rahotanni, za ku ji shirinmu na ciwon ƙyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Fafutukar neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrats na kara takaita daga 'yan takara fiye da 20 ya zuwa tsakanin 'yan takara 2 bayan gagarumar nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da 'yan majalisar dattawan Vermont Senator Bernie Sanders suka samu a zabukan jiya Talata. Biden ya lashe zabe a jihohi 9 ciki har da Texas, mai wakilai masu zaben fitar da gwani wato delegates masu yawan gaske, inda nasarar da ya samu ta zo da mamaki bayan da ƙuri'un rayuwar jama'a a can farko suka nuna cewa Sanders ne yake da rinjaye mafi ƙarfin gaske a yankin. Haka kuma ya sami nasarar lashe yankin kudu, inda ya galaba a Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee da Arkansas, haɗi da Minnesota da kuma Massachusetts. To sai dai Sanders ya sami jihohin da suka fi yawan delegates, wato California, Colorado, Utah da kuma jiharsa ta Vermont. Jihar Texas da ke kudancin Amurka tana shirin kota kwana akan yiwuwar barkewar cutar coronavirus, inda yanzu haka ta soma tuntubar makwabtan yankunan da ke kan iyakar Amurka da Mexico. Yanzu haka wani kwamitin hukumomin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu daga Texas da makwabciyar jihar Mexico da kuma jihar Chihuahua ta kasar Mexico suna musayar bayanai tare da tsare-tsaren kula da duk wani mara lafiya da ake zaton ya kamu da cutar. Fernando Gonzalez, jagoran sashen cutuka masu yaduwa na ma'aikatar kula da lafiyar al'umma na El Paso, ya fadawa muryar Amurka cewa dukkan hukumomin da lamarin ya shafa a shirye suke.
We are getting ready to start testing. I cannot tell you the precise time because guidance.
Yace muna shirin so mu yin gwaje-gwaje da aune-aune. Ba zan ce ga kaidaddan lokaci ba saboda matakan da ke akwai a babban ofishin mu. Haka kuma hukumar CDC na yin sauye-sauye a kowane lokaci. Hukumomin ceto sun kwashe tsawon ranar jiya Talata suna bin baragozangi na gine a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka bayan wata girgizar kasa ta ƙarshen hunturu da ta ratsa yankin Nashville, inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24. Wannan rana ce ta bakin ciki da alhini ga ƙasarmu, in ji gwamna Bill Lee. Mutane dai ba su sami isasshen lokacin neman mafaka ba yayin da girgizar kasar ta auku a cikin dare. Hotunan bidiyo sun nuna tsananin hadari da walƙiya da ta ratsa tsakiyar garin a yankin Nashville, babbar cibiyar waƙe-waƙe. Da rana kuma an ga yanayin rugujewar gine-gine tare da karkicen motoci da itatuwa da suka kakkare da turakun wutar lantarki duk suka mamaye tituna. Hukumomi a wata gunduma ta Nashville wato ta saka dokar hana yawon dare domin kaucewa satar jama'a.
To yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko. A safiyar yau ne wata kotu a birnin tarayya Abuja ta bada wani hukunci na dakatar da shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Adams Oshomole bisa wasu zarge-zarge da aka gabatar mata. Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja ya koma da ƙarin bayani.
Babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta bada umarnin dakatar da shugaban jam'iyyar APC mai mulki Adams Oshomole har sai an kammala sauraron ƙarar da aka shigar da ke zarginsa da badakala da kama karya a jam'iyyar. Mai shari'a Dalla mai sanci ya umarci Oshomole ya zakuɗa daga ofis har sai an yanke hukunci kan wannan ƙarar. Masu shigar da ƙarar da suka haɗa da mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Comrade Mustapha Saliu na bayyana cewa Oshomole ya keta ƙa'idojin jam'iyya da aka bi halarta ya ci gaba da zama kan kujera ba. Gabanin zaben 2019 Mustapha Saliu ya nuna tsarin Najeriya in ka ɗebe shugaba Buhari na tafiya ne cikin zarmiya.
Yanzu yanda system ɗin ƙasa na take, yanda harkan shari'a mu yake da harkan majalisa ɗin mu yake a Najeriya, abu ɗaya ne zai hana ka kasa tsoron Allah. Domin kasan cewa za ka yi sata ka tafi lafiya domin harkan shari'a bata ba da dama a hukunta yanda ya kamata a hukunta masu sace-sace ba. So tsoron Allah ne kawai zai hana ka sace-sace, kuma Allah ya taimake mu Buhari da tsoron Allah.
Yalkwatar APC ta bakin sakataren Walwala Ibrahim Masari ta ce wasu ne da ba sa kishin jam'iyyar suka shigar da karar, kuma Oshomole zai ɗau matakin ɗaukaka kara.
Mai kira ya yi rulin a kan cewa shugaban jam'iyya ya daina kiran kansa a matsayin shugaban jam'iyya har sai an gama, to wani ne zai rike jam'iyya ɗin kenan? Mu dai mun san cewa ba a kotu aka ba Adam Oshomole shugabancin jam'iyya ba. Akwai taro na ƙasa wanda ake kira convention wanda shugaban jam'iyya bin shugaban jam'iyya yake shugabanta, idan kuma lokacin da kila irin za a ce za a yi canjin mulki ne daga wadda zakatin din zuwa ga wadda zakatin, to aka nada ainihin committee da chairman wanda za su shugaban. Amma dai duk wannan abin da ake a ƙarƙashin jagoranci shugaban ƙasa tarayyar Najeriya da majalisar dukkan gwamnonin jam'iyyar APC da ministoci da sanatoci da 'yan majalisar tarayya ake yin shi. So wani mutum ya zo ya zauna ya ce wai kai amfani da shi ya ce ya dakatar da shi, dole za mu ɗauka ƙara ga kotu ɗauka ƙara inda muke sa ran za a yi mana adalci, za a bari da wannan gurɓataccen hukuncin insha Allah.
Ibrahim Masari, me yasa ka zaɓi cewa hukuncin gurɓatacce duk da ba a gama ma sauraron shari'ar ba?
Aje nake maka magana, ai da can an je wata kotun ta ce ba ta hurumi suka yi batali da wayanin wannan buƙatar da su suka gabatar. Tunda mu al'amari ne abu ne na nauyi, na tabbatar ce maka ne za mu ɗauka ƙara, na shugaban jam'iyya zai ɗauka ƙara, amin, kuma ina tabbatar maka wannan hukunci ba zai zauna ba da izinin Allah insha Allah.
Cikin zargin da ake wa Oshomole har da neman bayanin yadda aka kashe fiye da naira biliyan 15 lokacin kamfen ɗin babban zaɓe. In za a tuna, reshen jam'iyyar na jihar Edo ya dakatar da Oshomole don zargin raina gwamnan jihar Godwin Obaseki da yunkurin naɗa ɗan amshin shatarsa ya karɓi madafun ikon jihar a zaben da za a yi a jihar a bana. Akwai gwamnonin APC da ba sa ga maciji da Oshomolen. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba gaida sarkin yaƙi Nasiru Adamu El-Kaya, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Sojojin Amurka sun kai wani hari da suka kira na kare kai akan mayakan Taliban a yau Laraba a kudancin Afghanistan, sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban Taliban ɗin dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da ɓangarorin biyu suka kulla tare da manufar kai ƙarshen yaƙi na kusan tsawon shekaru 19 a Afghanistan. Wani mai magana da yawon rundunar sojin Amurka a Afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari a kan wani shingen bincike na jami'an tsaron Afghanistan a Nahir Saraj a gundumar Helmand. Kakakin ya ce Amurka na buƙace da samun zaman lafiya, to amma kuma ya zame mata wajibi ta kare takwarorinta na Afghanistan. Harin ta sama na zuwa ne a daidai sa'ar da ƙungiyarta da ƙayar bayan ta dawo da kai hare-hare a kan dakarun Afghanistan bayan tsawon mako ɗaya na tsagaita kai hare-hare wanda ya kai ga rattaba hannun yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban a ranar Asabar. A ƙarshe kuma, ayyukan ba da agaji na neman yin ƙaranci ga kusan mutane miliyan ɗaya da suka arcewa tashin hankali a baya-bayan nan a arewa maso yammacin Siriya, a cewar shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya yana mai jaddada sabunta tsagaita buɗe wuta. Babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock ya bayyana haka ne bayan da shi da wasu jami'an majalisar suka dudduba wasu kayayyakin tallafi akan iyakar Turkiya da gundumar Idlib. Ya ce majalisar ta gano mutane na zaune a cikin fargaban kai hare-haren bama-bamai da tashin hankali, kuma suna matukar buƙatar matsuguni da abinci da tsafta da kiwon lafiya da kuma tsaro. Lowcock na tare da rakiyar jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Kelly Craft, wanda ya bada sanarwar ƙarin tallafin Amurka na dala miliyan 108 ga ayyukan tallafin.
A gaida Murtala Faruk Sanina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Labaran duniya bari kuma mu je ga rahotonmu na gaba. Gwamnonin jihohin Arewa ta Tsakiya a Najeriya sun dau aniyar kawo ƙarshen rashin zaman lafiya a yankunan su, inda su ma za su bi sahun sauran gwamnoni na kudu maso gabashin ƙasar, inda suke ƙoƙarin kafa wannan runduna ta tsamar da tsaro ta Amotekun. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sili ya shaida mun haka da kuma matakan da suke dauka na kariya daga cutar Ebola a wata tattaunawa ta musamman.
Shi yasa shi ma Inspector General na Police lokacin da zai yi security summit din shi jihar Nasarawan ya kawo. Kuma gwamnonin nan duka shida duk sun taso sun zo, a nan muka yi abin baki daya. Kuma mun tsaya mu gwamnonin mun haɗa kanmu akan wannan magana na tsaro, me da me muka ya kamata mu yi. Yanzu mun dauki shawaran community policing. Irin wannan community so da mu samu police a kowane irin community wanda gwamnati ita za ta dauki nauyin wannan ta kula da su. Akwai yan vigilante din mu kwanan nan muka rantsar da su saboda aikin da za su yi na tsaro. Muna kokari da duka sarakuna kodayaushe muna meeting akan irin wannan. Duk lokacin da aka ga wani bako wanda ba a gane ba a san ko wane ne ba a kawo. Muna da commissioner of police da ya tashi yana aiki da shi da commander na civil defense wanda suke aiki ba dare ba rana akan irin kakkamo irin waɗannan miyagun mutane waɗanda suke wannan. Don haka yanzu idan ka duba a jihar Nasarawa, Allah ya taimake mu, irin damuwa da aka samu shekarun baya, Allah ya taimake mu yanzu ba irin waɗannan damuwa. Ba wai na ce maka ba a kidnapping, amma da wuya ka ji an yi wani kidnapping a jihar Nasarawa. An mu robbery kuma abu a kan hanya, mun sa checkpoint. Ni dai rabuwa na da in ji an tsaya a jihar Nasarawa an yi amuro bure, ina jin a shekarar nan dai tunda muka shiga ban ji wannan labarin ba. To duk wayannan ayyukan da muke yi kenan mu tabbatar mun rage wannan damuwa na rashin tsaro na kasa.
To za ga cewar jihar Nasarawa tana da kusanci da birnin tarayya Abuja, kuma ga wannan annoba da ta bada duniya, wato ina magana coronavirus, akwai wani mataki da gwamnatin jiha take bi domin ganin cewar ta shawo kan wannan matsala koda Allah ya sa ta barke ta kawo jihar Nasarawa?
To Allah ya kiyaye ba za ta kawo jihar Nasarawa ba. Amma abinda muka yi shine mu dama ina da shi mataimakin gwamna likita ne. A lokacin da muka zauna meeting din mu kenan na farko, muka ce duk waɗansu don muna da mutanen da suke zuwa daga waɗannan ƙasashe da aka san sun yi irin wannan. To ma'aikatanmu wanda suke aiki tare da kamfanoni da kila manya-manyan su sun zo daga China ko Italy ko sauransu, muka ce ma'aikatan da sun ji labarin cewa manyan su sun yi tafiya zuwa waɗannan ƙasashe sun dawo, to nan da nan su sanar da mu. Saboda waɗannan mutane a kira su a yi musu test tukuna. Mu tabbatar kuma waɗannan kwanaki 14 da ake sawa su zauna kafin su fita cikin jama'a, mu tabbatar an samu waɗannan kwanaki. Bayan haka mun tabbatar cewa mun samu isolation center yanzu ɗaya a nan lafiya, ɗaya a Kefi. Saboda in case mun samu irin wannan damuwa, to nan da nan can za mu kai irin waɗannan mutane. Yanzu za mu fara campaign daga GD. Kamfen na mutane me ya kamata su yi da sauran jama'a. In suka ga wani yana tari, kar su yi kusa da shi su tsaya nesa. Mutane za a dan babba da kyaututtuka irin na vitamin C wanda mutane za su ringa ɗauka. Duk waɗannan abubuwa mun fara kenan dama a jiya ɗin nan, in Allah ya yarda kuma su ne za mu fara kamfen a kai.
Injiniya Abdullahi Sule gwamnan jihar Nasarawa kenan a wata tattaunawar shi da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. yau za mu ci gaba da tattaunawar da muka faro akan dalilan da ya sa mata masu aikin unguzuma suke kyarar mata masu naƙuda. To wayansu suna alakanta irin kudaden da ake samu a wannan fannin kiwon lafiya da yana daga cikin abubuwan da ke jan mutane su je su karanci kwasa-kwasai da suka danganci
jinya. Duk wannan yana daga cikin abubuwan da yake tura mutane. To shi yasa a bangaren kiwon lafiya kuma da harkan nursing da su ngozoma da take fada, ya kamata a ce mutum yana da passion ne a cikin ranshi. Don idan mutum bai da passion din, gaskiya aikin ba zai tafi ba. Nan ne yawanci zaka ga abu kadan ya irritate dinka, ya bata maka rai. Dan zaka ga wani ma ka zo a yadda zaka wanke ma mutum ciwo sai ka fara fada. Mata ta zo naƙuda ko kuma a rashin lafiya ko wani abu, ba ka da hakurin din saboda ba a cikin ranka bane abun din. So zaka yi ta saurin jin haushi. Sai fada, zaka yi ta fada da patient ba tausayi a ciki. Amma idan tun fari kai ne kake da tausayi, kake da sha'awar aiki, tausayi ne sa kake da sha'awar aiki. Ni ina ga duk yawan aikin da yayi maka yawa, ba zai zama kana hantara marasa lafiya kana kyarar su ba. Zai zama dai duk da za a ga dai ka gaji. Za a ga ka gaji amma da yadda zaka musu magana cikin nutsuwa da darajantawa ba wulakanci ne a nawa ra'ayin kina.
Akwai abin da zaki kara ne malama Saratu?
Eh, kamar yadda take din, ni ma ina tare da ita gaskiya.
Okay.
Ba wai justification bane dan aiki yayi maka yawa. Wai ya kasance kuma shikenan sai kai kokari, kai da aka sani ka zama kana da impact positively, sai kuma ya zama kana impact negatively. So maimakon a ce in aikin nan yayi maka yawa, shikenan za a gani a fuskar ka, a za a ga gajiya a jikinka. To amma za ka zama cewa akwai, tunda akwai tausayin nan a ranka, in dai akwai wannan tausayin a ranka, to dole zai kasance ka yi kokari ka tafiyar da mara lafiyar ka yanda ya dace. To amma ba dalili bane, ba kuma a justification bane ba a ce wai dan aiki yayi maka yawa. Na ba da misalin cewa aikin yana yawa ne, waɗansu sukan yi haka saboda ya kasance mutane su san cewa akwai
wannan matsalar.
Yawa, akwai factors da ke contributing to wannan abubuwan. To amma fa ba wai fa justification bane ba, fa wai na cewa
bai zama dalili ba kenan.
Saboda hakan ya faru kuma kai kuma sai kai abin da bai dace ba, yanda zai kasance kuma ya illatar da mara lafiyarka emotionally, ya illatar da shi physically.
To a kasancewar mata masu haihuwa mata ne suke kula da su akasari, kuma ya kamata a ce ita ƴa mace ta san abin da ake ciki, idan bata taba haihuwa ba mai yuwa ta ga mahaifiyarta da ciki, ta ganta ta san halin da take tsintan karta ciki idan tana naƙuda. Me yasa mata suke watsi da wannan?
Kamar yadda kika ce, mace ya kamata a ce ta san ciwon ƴa mace. Misali ko da bata taɓa haihuwa ba, ta gani an haihu ko a gidansu ko a makwabtansu ko dai wani a wuri dai misali. Saboda haka ko kuma ko da mutum bata san ciki ba, ya kamata ta san cewa a ce wani abu yana growing a cikin cikinka. Ai shi kanshi ma kaya ne, ko ba haka ba? Sannan ya kasance a ce babban ɗa zai fito to ta ƙaramar ƙofa. Shi ma wannan wani irin ciwo ne, kuma wani irin process ne wanda yakan damar da ita wannan wanda take cikin wannan halin. To don haka ya kamata mata su kasance suna zama masu tausayi ga junansu. Kin ga yanzu wannan misalin gaskiya zan yi matukar mamaki cewa yawanci za ki ga abin yana faruwa a kasashenmu na Afirka, kuma kamar Najeriya ko Arewa da sauransu. Amma idan kika duba yanzu misali a nan kasashen waje inda muke, idan kika duba yadda mata suke tarerayar mata ƴan uwansu, abin zai baki matukar mamaki. Duk abin da ya shafi mace, in aka ce mace ci akan wannan abin da ya kasance wani abu ya shafi mace, to sai kin ga cewa ta nuna cewa wannan fa tawa ce. Sai ta nuna cewa wannan ni ke zan kula da ita domin kuwa tawa ce.
Malama Khadija?
Ina sauraron.
Me za ki iya ɗora akan wannan?
Yawancin mata, most especially ta ɓangarenmu na Afirka, akwai abun da muke da shi wanda ban san ne genesis din ba, kamar akwai gaba da hasada a tsakankani da kishi.
Ko da baka san mutum ba?
ko baka san mutum ba. Kowace ba ta so a ce wannan mace ƴar uwanta ta fita. Zaki ga idan namiji ne ya fita bai dame ta ba, ko da a wajen aiki ne bai dame ta ba, amma mace ƴar uwarta kar ma ta kamo ta balle a ce ta fita. Shi ne tashin hankali ɗin. Yawanci most especially zaki ga haka mata sun zo naƙuda su ga macen da ta fi su. Ita suka fi ma wulakanci ma su gane wannan tafi su da me tafi su da za su bari su samu opportunity na su ma bari su wulakantar da ita. Na rasa me yasa yawancin mata suna da wannan abun nan hasa da matan mu na Africa. Kuma yana cikin abun da yake maida mu baya. Yana mai cikin abun da yake affecting din mu ko da a wajen aiki ne. Ba za ka ga mace ta taimaka ma ƴar uwarta ita ma ta samu ta scaling through ko ta zama wani abu.
Tsallaka ta zama wani abu ba.
Ta zama wani abu. In dai mace ce a shugaba a waje zaki ga ba wanda take wulakantarwa a wannan organization din kamar ƴan uwanta mata. Gaskiya wanda kuma ya kamata a ce women empowerment mata ne ya kamata a ce za su yi wannan in za su hada karfi da karfe a ce sun ga duk yadda za a yi an daga darajar mata. So yana cikin abun da yasa har a yanzu
muke samun koma baya.
Muna nan a baya har yanzu saboda ne idan duk wanda ya samu matsayi maimakon wanda zai yi kokarin ya ga cewa ya daga mata ne amma
zaki
da a'a matan suke dannewa yafi musu su daga mazan din yafi musu.
Dukkan ku kun yi mu'amala da mutane a Najeriya da kuma a nan. Mu fara da ke Malama Saratu. Yaya zaki kwatanta yanayin yadda ake kulawa da mata masu naƙuda a nan da kuma gida ta yaya za mu gyara?
Ai bambancin ma gaskiya a bayyane yake.
Baya misaltuwa kenan.
Baya taɓa misaltuwa. Misali kin ga idan muka kwatanta yadda mata masu naƙuda suke kasancewa a Najeriya da kuma yadda suke kasancewa a nan. Kin ga da farko a Najeriya kamar yadda muka ce muka tattauna a baya akwai wannan matsala ta rashin haɗin kai na ma'aikata. Maimakon a tiraraye ka sai kuma ya kasance an kyare ka. To kin ga wannan matsala ce babba. Idan kuma aka ɗauke matsaloli na rashin guri mai kyau ma da za ta haihu. Kin gane abin da nake nufi?
Na fahimce ki wato kamar wurin da za ta haihu ingantacce, tsaftatacce, kayan gado da aiki.
Da kayan aiki ingantattu. To misali kin ga a kasashen ƙetare, kasashen nan, saboda na samu experience na aikin lafiya a kasashe tunda degree na farko da na biyu a India na yi. Na ga yadda suke yi, kuma na zo America shi ma na ga yadda suke yi.
To yaya bambancin na India da Amurka da Najeriya yake?
Ai ga baki ɗaya bambancin asibiti na zan iya cewa na India bambancinsa da nan. Kawai nagartattun kayan aikin ne wani bai kai na nan ba.
Haka.
Sannan kuma mutane sun yi yawa sosai a can fiye da nan. Saboda su kin ga suna da population da yawa. To amma yanayi na tarairaya da karɓa shi ma su ma ma'aikata a India suna yi sosai.
Haka.
Sannan kuma idan muka duba nan ƙasar Amurka mace a ce wai tana da ciki tun daga samun cikinta in ta je ta sanar asibiti tana da samun ciki aka ba ta lokacin da za ta ke zuwa ganin likita. To fa anan za ta ga gata wallahi a lokacin za ta ga gata komai nata ana lura da shi. Sannan kuma za a san da ita daga kin ji wani abu ƙas ki sanar da mu. Idan ma ba za ki iya zuwa ba mu za mu har gida mu same. Saboda haka mata ma'aikata a nan sai suka ɗauki kaman wato wannan tausayawa ɗin nan, wannan jin ƙai ɗin nan, wannan kula da tarairaya ɗin nan.
Wato ya zama kamar yaƙin mata kawai?
Yawwa sai suka zama kamar yaƙin mata.
Ta masu sauraro ala tilas a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo ga gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake cewa assalamu.
To a gaida Aisha Mazu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuke aiko muna ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko ya fito daga Goni manhajan Bullo da Masaka daga jihar Borno Nigeria tare da Ali Abdullahi Durambaga da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masaka suka ce baki daya assalamu alaikum sashen Hausa na mure Amerika. Suka ce tabbas furtun da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yi na hukunta malamai da iyaye bisa barin yara almajirai suna bara sam bai dace ba. Ya kamata yi la'akari da cewa gwamnati ba biyan malaman take yi ba balle su dau nauyin ciyar da almajiransu. Muddin idan har ba hana karatun ake so a yi ba, to yana da kyau gwamnati ta dau nauyin ciyar da su kafin a yi aiki da dokar. Sai kuma sakonmu na gaba fito daga Namairu Umar Makera da Yahaya Dano Azare suka ce baki daya assalamu alaikum sashi Hausa na mure Amerika. Suka ce da Allah ku ba mu dama mu yabawa nuna ɗan sandan jihar Adamawa game da samun nasarar cafke mutum 26 masu garkuwa da mutane da saka addabi al'ummar jihar Adamawa. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaron ƙasar mu Najeriya nasarar kawar muna da duk wasu bata gari da suke addabar jama'a. Amin summa amin. Sai kuma sakon daga bai fito daga Lawal Sani na Kawu Daura yace salamu ya Amerika, yace hana baiwa ƴan gudun hijira tallafi da gwamnatin Najeriya ta yi, ruwa baya tsami banza. Sai kuma sakon na ƙarshe fito daga Ummu a ƴar Kabir tare da Amina Muhammad Karaya da Kabiru JK Karaya da ke jihar Sokoto suka ce baki daya to hukumomin ƙasar Senegal tunda mutum na biyu ya kamu da cutar coronavirus haka Allah ya so. Sai ai kokarin hana sake afkuwar hakan a nan gaba da fatan Allah ya ƙara kiyaye afkuwar lamarin na gaba. Amin summa amin.
To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasikun masu rare. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe 10:26. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice fafutukar neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrats na ƙara takaita daga 'yan takara fiye da 20 zuwa tsakanin 'yan takara 2 bayan gagarumin nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da 'yan majalisar dattawan Vermont Senator Bernie Sanders suka samu a zaɓukan jiya Talata. Kuma yanzu haka wato ɗaya daga cikin 'yan takara Mike Bloomberg ya janye daga takarar da yake yi inda ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Jihar Texas da ke kudancin Amurka na shirin kota-kwana akan yiwuwar barkewar cutar coronavirus inda yanzu haka ta soma tuntuɓar makwabtan yankunan da ke kan iyakar Amurka da Mexico. Hukumomin ceto sun kwashe tsawon ranar jiya Talata suna bin baraguzan gine-gine a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka bayan wata girgizar ƙasa ta ƙarshen hunturu da ta ratsa yankin Nashville inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24. Sojojin Amurka sun kai wani hari da suka kira na kare kai akan mayakan Taliban a yau Laraba a kudancin Afghanistan sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban Taliban ɗin dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da ɓangarorin biyu suka kulla tare da manufar kai ƙarshen yaƙi na kusan tsawon shekaru 19 a Afghanistan. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka a Afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari a wani shingen bincike na jami'an tsaron Afghanistan a gundumar Helmand. Kakakin ya ce Amurka na buƙatar da samun zaman lafiya to amma kuma ya zama mata tilasta kare takwarorinta na Afghanistan.
Kuma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daranku za ku ji mu dauke da wani shirin wanda a yau ma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kawunanku daga kamuwa daga cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar iska kamar su coronavirus. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Murtala Faruk Sanyinna da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu Mr. Dan Crafton. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. Assalamu. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.